You are amazing, so amazing, yeah, yeah, yeah. Lord God, we've seen all your creation, and we know that all you've created is perfect. It's perfect, Lord. We know that everything you made are so detailed, Lord, and we know everything is perfect. Everything is perfect. You are amazing, God. You are amazing, God. You are amazing, God. Oh, yeah. You are amazing, God. Beauty, she shire, co sani toye. Bi o ti sise re ko seni toye. Bo mi se wonu agbon ko seni toye. I feel what Jesus. Bo mi se wonu agbon ko seni toye. Awa ma ri di. Awa ma ri di Jesus Baba, awa ma ri. Awa ṣugbọn a ri pe ohun ti o da dara dara ni. Awa maridi, awa maridi, yeah, no. Awa maridi, awa maridi, awa maridi. For sure, Jesus, you are amazing. Ooh, yeah. Won't you da 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 da